أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتا قال ميجر ما دبوايا دي قدر تامن حقوا أولا يمتين أصبر أيونا شاشدة قوتنا شادايا هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم shekara ta 1442 wanda aka yin ya dace wa 26 watan 6 miladiya ta 2021 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 12 a cikin littafin qulul amal wa kayfiyatul ilaj ko kuma ka kira shi da suna addarul akhira matashiyar karatu malai yake cewa ويقول شميط بن عجلان أيضا في نفس المصدر في الصفحة 58 مالك جوا شميط بن عجلان يكي فدا جوا طالت آماله قورن قمد أبندي شاهرا يوا يا سويتا دعك فجدرتم منازلكم من الدنيا sai kuka rika sabanta masabkayyanku ko kuma gidajenku na duniya babu abin da ya dame ku in banda a kashe waje kaza a tada waje kaza a kashe waje kaza a tada waje kaza malai ce abin da ke kawo wannan shine tsawon guri da kuke da game da rayuwa sai ce wa tayyabtum minha ma'aishakum sannan kuma kuna kokarin dadada ko kyautata minha a cikin ita wannan duniyar ma'aishakum wurin rayuwanku tunaninku kawai ya za a yi ku shi dadi bale ce watalazzatum fiha bi tibi ta'ami sannan kuma Allah kuna ta morewa ko kuna ta jin dadi da abinci wanda yake dadada walinil libas sannan kuma da kaya wanda suke masu tafshi masu kyau wajen sawa yace ka annakum lidunya khuliqtum bali ce kai ka ce an halice ku ne saboda duniya kawai tunaninku abinci mai kyau gida mai kyau riga mai kyau ka annakum khuliqtum lidunya bali ce kaman an halice ku ne saboda kawai ku gina duniya ko kuma ku rayu yace awala ta'lamuna annal mauta amamakum wai bu ku sani cewa ba mutuwa ce a gabanku dukkan mutumin da yake rayuwa karshen shi ne karshen shi mutuwa baka san cewa mutuwan nan ita ce a gabanka ba awala ta'lamuna anna malakal mauti muwakkalun bi ajalikum wai shin ko ku san ba cewa mala'ikan mutuwa an wakilta mushi ajalinku lokacin yana yi kawai tahiya za ku yi la yuzhibu anhu min al muddati shay'un yace baya tahiyar da lokacin idan yayi baya tahiyar da minhu daga wannan lokacin mudda bana a lokacin ku shaykun wani abu dan kadan ba zai kukuce mushi ba lokacin ka yana yi kawai mutuwa za kai amma ga kanan banda dogon guri faman gine gine faman abin da ya shahi rayuwa faman jin dadin abinci da abin sha bale yace kai ka ce an halice ku saboda duniya ne kawai summa yaqulu sannan malai yake cewa la takunu rahimakumullahu kar ku kasance Allah ya muku rahama kar ku kasance aqalla shay'in bil maut iktisaran ku zamanto masu karancin abin da ya shahi game da mutuwa iktisaran shine ihtimaman bimana zamanto bukku da himma game da abin da ya shahi mutuwa ba ruwan ku kaman ba mutuwa za ku yi ba yace wa a'zamu shay'in 'anil maut ghafla mafi girman abu mafi hatsarin abu anil mauti game da mutuwa shine ghaflatul mutunya rafkana ya shagala kamar ba a halice shi dan ya mutu ba malai ce fama yantaziru alhayyu illa almaut ba fa abin da yake jiran rayayye in ba mutuwa ba wa ma yantaziru almusafiru illa alza'an ba fa abin da yake jiran dan bulaguro in ba tahiya ba alza'nu ya'ni alirtihal shine ya tahiya bar inda ya safka a matsayin dan bulaguron nan to kai ma da ni da kai gaba ɗaya rayuwar mu a nan gidan duniya ba abin da muke jira an ba wannan ba mun yarda ko mu yarda ba mun shirya ko mu shirya ba haka in zai mana dadi ko ba zai mana dadi ba wannan shine hakikanin abin da zai faru malici wa kana shumayt ibn ajlan rahimahullahu ta'ala yaqulu aidan shi dai wannan magabaci wannan bawo Allah shumayt yake cewa dai kuma yace ayyuhal muhtaru bi sihhatihi ya kai ruɗaɗɗe wanda ka ruɗu saboda lahiyar da Allah ya baka amma ra'aita maitan qattu min ghairi saqamin wai baka taba ga mutun ya mutu ba tare da yayi cuta ba an ga da yawa eh kana ga cewa kai yanzu lahiyar ka lau ka ruɗu da lahiyar ka lau kana ai ka je doctor ka ya gwada baka da cutar sukari baka da wane ne hawan jinin ka daidai yake wane ne ka duka daidai yake sai ka rika jin cewa kawai ai kai yanzu baka cikin wanda aka tsara ku mutu wallahi wannan rudu akwai shi da sai wanda suke ga cewa sun kai wani mataki a bangaren bariki ko a bangaren wadata idan yaji aka yi wasu goje-goje sai ko mu hankalin shi murtahal ba za ka ganshi hankalin shi akwance yana ai doctor ya ce ba kaza ba kaza tension bai hauwa wane ne bai hauwa sukari bai hauwa yana cikin haka kuma sai ya mutu kawai tarka ruku da lahiyar da Allah ya baka yace la taftar ayyuhal muhtaru bi sihhatihi amara aita maitan amma ra'aita maitan qattu min ghairi saqamin shibaka tabaga mutun ya muto ba tare da cuta ba ayyuhal muhtaru bi tulil muhla ya kai rudadde game da abin da ya shahi tsawon lokaci da Allah ya baka kana ga yanzu kai an baka shekaru masu tsawo ko kuma kuna cikin wata kurujiya ko kuna cikin wane ne malai ce amma ra'aita ma'khuzan qattu shibaka tabaga wanda Allah ya kama shi mana Allah ya kashe shi ba qattu ko su daya min ghairi uddatin ba tare da ya kimsa ba kai kana ga cewa yanzu kai ai da saura kana ga ai yanzu akwai sauran lokaci a gabanka eh kana ga ka samu al-muhla shine tsawon lokaci mana kana ga akwai damammaki da yawa ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza mal yace baka taba ga ma'khuzan qattu min ghairi uddatin ba baka taba ga mutumin da ya mutu ba tare da ya kimsa ba ai da ba wanda ke kimtsawa sai mai imani kullum ana cikin wannan hayaniyar nan haka kawai sai a janye wacce malai ce innaka law fakkarta wallahi kai kinnan da za ka yi tunani fi tuli umrika game da abin da ya shahi cewa kai za ka yi shekaru masu tsawo ne malai ce da nasita ma taqaddama min lazzatika kai tsawon rayuwa min tuli umrika mana kai shekaru masu tsawo wannan shekarun masu tsawo da kai malai ce la nasita da kamance ma taqaddama min lazzatika abinda ya gabata na jin dadin da kai yanzu ka tuno shekarunka na baya kai da ma baka mai tsawon shekarun ba shekara ka 30 40 misali kuna makamancin wannan wani dadin da ka ji na shekara 20 ko abinda ya wuce satin wancan da ya wuce ya zama labari halas ya zama labari kenan wannan abin kar ya rude kai sai ka sa amma Allah subhanahu wataala mahma kana al'amru karshe dai mutuwa za kai mahma kana al'amru karshe dai tambayan ka za a yi akan abin da ka gabatar a nan gidan duniya dan ka kare wani tsawon zamani ko wani abin da ya shahi ko muciya kare rude ka malike cewa abi sihhati taghtarun wai ku yanzu da lahiyar da Allah ya baku ne kuke ruduwa ya mutun nawa ya mutu rishin lahiyar ma bai ba sannan ya ci gaba da cewa an bi tulil afiyati tamrahun ko kuma game da abin da ya shahi ulil afiya tsawon lokaci mai lahiya lahiyan ka lau kai shekara wata kila ko ciwon kai bakai ba tamrahuna ai tafrah kake farin ciki kake nishadi saboda kai ga kana rishin lahiya bakai kuna makamancin wannan amlil maut ta'manun mal yace ko kuma game da abin da ya shahi mutuwa ne kuke samu amuntuwa kuke samu nutsuwa bi mana kana ga cewa ka amintu da ka mutu a yanzu kai yanzu bakka cike wanda aka tsara ku mutu malai ce am ala malakil mauti tashtari'un ko kuma akan mala'ikan mutuwa ne kuke karan tsaye kuke da jur'a mana kuke abinda ku ga dama yanda in yazo za ku iya hana shi ka ruku da wannan ne yasa kake sa'a ma Allah subhanahu wataala yace inna malakal mauti kasani malaikan mutuwa idza jaa in ya riga yazo lam yamna'uhu minka tharwata malika wala kasarat ihtiharika mal yace kasani cewa idan malaikan mutuwa yazo ba abin da zai hana ya doke ka tharwati malika irin taska da ka tara irin ta dukiya a ce ai wani alhaji wani ne ya kasaita a ce dukiyar shi ta hana malakul maut ya doke shi baka isa ba wala kasaratu ita ihtishadika ko kuma abin da ya shahi yawan mabiyanka ka tara mabiya a ce wani yanda yake da ɗan goyon baya a garin nan a ce malakul maut ya zo ɗan goyon bayan nan sun mai da malakul maut wallahi ba su isa ba daga karkaru ku ba wani abin da zai hana shi ya doke ka in lokacin yayi mal yace amma alimta shin baka sani ba anna sa'atal maut cewa lokacin mutuwa za ta karbin wani lokaci ne ma'abucin tsanani sannan wa husasin wani lokaci ne wanda yake makure dan adam husas shine abin da zai makure ka misali ka sha wani abu kaji ya tsaya a makogoran ka yaki wucewa to haka dan adam zai rika ji a lokacin da mutuwa ta zo mishi sannan baka sani ba cewa wa nadamatan ala tafridi baka san lokacin mutuwa ba anna sa'atal maut akwai nadamatan ala tafrid zaka yi nadama zaka yi kaito ala tafrid akan sakakin da kai baka aikata abin da ya kamata ba a lokacin da ya kamata haka kawai ka zo kai ta faragada a rayuwa baka san abin da kake ba kawai banda shiriri ta ba abin da ka shirka to ana cikin haka kuma mutuwa ya tazo maka sai ka rika rabbi laula akhartani ila ajalin qarib amun jinkiri Allah a jinkirta mu Allah ai kaza ina mala abu ya riga lalace summa yaqulu sannan shumayt ibn ajlan yake cewa rahimallahu abdan Allah ya rahamshi Allah yayi rahama ga bawan da amila li sa'atil maut mutum wanda yayi aiki tukuru saboda tuna mutuwar shi da zai yi wannan yasa ka tsaya ka dage kai ta aikata ayyuka na alheri mal yace Allah ya rahama a gare ka wa rahimallahu abdan amila lima ba'da al-maut Allah ya ji kan bawan da ya rika aikata ayyuka a nan gidan duniya saboda abin da zai biyo baya in ya mutu ba mutuwar ba a me zai biyo bayan mutuwar sannan mal yace wa rahimallahu abdan nazara li nafsihi qabla nuzul al-maut Allah ya rahama ga bawan da ya dubi kanshi ya san shi wane ne qabla nuzul al-maut tinkahin mutuwa ta sako a gare shi wannan abu yasa ya tsaya ya jajirce ya aikata ayyuka managarta saboda ya samu tsira a wajen Allah subhanahu wataala mal yace yaqulu abul atahiya rahimahullahu taala ala ayyuhal maghrur malaka tal'abu tu'ammiru amalan wa mautuka aqrabu yace ala ayyuhal maghrur ala kusaurara ko kuma ka saurara ayyuhal maghrur ya kai rudadde malaka me ya same ka tal'abu kana ta wasa miye ya same ka kake ta wasa a cikin rayuwa tu'ammilu amalan kana ta tsammahani kana ta gurace wa mautuka aqrabu shi kuma mutuwarka tana dab da ka mutu amma kuma kana nan kana ta baragada kana ta aikata ayyukan da ba za su kusantar da kai ga Allah subhanahu wataala ba mal yace ala ayyuhal maghrur ya kai wanda ka ruku shi Allah ya ce ma mata'ul hayati dunya rudi ne kawai rayuwar duniya kawai rudi ne in ka shiga cikin wannan rudin wallahi illa bar rahimu rabbuka wa qalilum ma shi yasa dan adam kar ya yarda duk abin da kaga zai nisantar da kai da Allah kaka shige shi karka shige shi kuma kowa ya san irin zuciyar shi wani la'alla zai iya shiga ya tsira iya da ƙarfin zuciya wani ko mutum ne wanda yake iya da zuciyar take tafsassa daga ya shiga cikin abu shi kenan ya narke a cikin shi mutum ya hankali duk abin da kaga zai nisantar da kai da Allah ko menene wallahi ka nisance shi وتعلم ان الحرص بحر معبد سفينته الدنيا فاياك تعذب ما لچه وتعلم كما كاري كاي كاساني ان الحرص cewa kwadayi na duniya son tarawa son kaza bahrun wani teku ne wani tafki ne wanda yake muabba muabbad wanda yake da kekken tafkin da shinfudadde wanda safinatuhu dunya shi wannan tafkin safinatu dunya bi ma'ana kolokolon da ake hawa a ratsa shi ina shine gidan duniya ka sani cewa kwadayin da kake da na duniya akwai wani abin da yake jiran ka a gaba wanda shine lahira dan haka wannan lahira kuma abin da zai sa ka taka zuwa ga kacin mata shine safinatu dunya kenan jirgin ruwan shine duniya in ka aikata abin da ya kamata a duniya to a wancan wurin wajen Allah subhanahu wata'ala baka da matsala sai ya ce fa iyyaka kai hankali da duniya kai kinnan wa ta'dibu ay tafsudu duniya kai ne take so ta lalata kowane lokaci idan ka tashi gurin ka karuwa yake game da abin da shahi rayuwa kamar da karanta satin da ya gabata mal ya ce wa ta'lamu anna al-mauta yanqadi musri'an kuma ka rige ka sani cewa mutuwa tana kai mutane a cikin gaugawa bai kai wani abu ba yace alayka yaqinan ta'amuhu laysa ya'zibu sannan kuma kana da yaqini ta'amuhu cewa dandanan ita duniyar nan laysa ya'zibu dandano ne wanda yake bayar da dadi bi mana saboda mutuwa zakai mutuwan nan kuma dandananta laysa ya'zibu dandano ne wanda yake bayyana bayyana dadi eh dandano ne mara dadi kuma ka san wannan abun dole sai ka dandana shi dan haka me ya kamata kai ka riki aika ayyukan alheri kaman can da yake cewa a cikin muqaddima ta riyadus salihin yace inna lillahi ibadan fudala talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat li hayyin wa tala ja'aluha lujjatan qul yace wattakhadhu salihal a'mal fiha sufuna bi mana mutanen kirki da suka fahimci duniya ba gidan zama bace ba sai suka dauke ta a matsayin jirgin ruwan da za su hauye keta su ya kai su zuwa lahira wannan jirgin ruwa shine misali aikin da zaka aikata managarta a nan gidan duniya wanda wannan zai baka daman cimma abinda kake bukata na samun yardar Allah subhanahu wataala amma daga lokacin da ka dauki cewa duniyar nan kawai an zo ne kowa abin da ya ga dama tunaninka ra'ayinka abinda zuciyarka ta raya maka to wallahi ba abinda zai hana ka halaka Allah kiyaye مالك يتي وقال زياد النميري وكان من الزهاد العباد رحمه الله تعالى مالك يتي زياد النميري يكي تي وكان كما يكسنتي شي زياد من الزهاد يا cikin mutane masu gudun duniya al ubad mutane masu yawan bauta yace law kana li min al maut ajalun a'rifu muddatahu yace wallahi da ya kasance tare da ni game da mutuwa na san ajalin da Allah ya yanka mini bi mana na san kwana nawa zan yi ko shekara nawa zan yi yace la kuntu da ni kin nan hariyan ya cancance ni bi tulil huzni akai in tsawaita bakin ciki na wal kamad al kamad shine al huzn al shadid bakin ciki ya bakin ciki na kuma ya tsananta idan ho ya zamanto ma na san lokacin da zan mutu yace hatta ya'tiyani waqtuhu har sai lokacin mutuwan nan ya zo mini yace wannan in na riga na sani ba yace to barata na ko ban sani ba yace fa kaifa wa ana la a'lamu mata ya'tini al-maut sabahan aw wasa'an yace yace fa kaifa yaya labarin zai kasance wa ana la a'lamu ni kinna ban sani cewa ba mata ya'tini al-maut yaushe mutuwa za ta zo mini yace inda na san lokacin da za ta zo mini ma da na kasance cikin damuwa barantana kuma ban san yaushe za ta zo ba sabahan aw masa'an da sahi za ta zo da barci za ta zo ba wanda ya sani ba wanda sai baka amsa wannan yace summa khanaqathu al-abra al-abratu summa khanaqathu al-abra yana cikin wannan magana sai hawaye suka kaman idan mutu yana haki na kuka wannan hakin da yake na kuka khanaqatu kaman ya shake shi hana shi magana fa qama sai ya tashi daga cikin mutanen da yake ya tafiye shi mana yana faɗi musu cewa inda ya san yaushe zai mutu da wannan ya kasance mushi abu bakin ciki da kaza to ina ga bai san ba ma yaushe zai mutu in ka sani misali zaka yi tara din kaza ka shirye kaza ka shirye wane ne to baka san yaushe za ta zo maka ba yanzu ne ko an jima ne gobe ne ko jibi ne gata ne ko satin sama ne wata mai zawa ne ko shekara mai zawa ko shekaru masu zawa baka sani ba baka sani ba ban sani ba ban sani ba ba wanda ya sani la ta'tiku kuma illa baqta ba ta zawa sai kwatsam ba zato ba tsammani ba shi ne haka za ta zo mal yace laysa fi kulli sa'atin min ad-dahr illa lil manaya alayka fiha raqib yace kullu yawmin tarmika minha bi sahmin in tukhti'u yawman fa sawfa tusibu yace laysa fi kulli sa'atin min ad-dahr babu wata sa'a wani lokaci min ad-dahr a cikin zamanin da kake rayuwa illa lil manaya face mutuwa alayka akanka fiha raqibun tana kai kawo akanka tana zuwa tana zawwa tana zuwa tana zawwa kullu yawmin a kowace rana tarmika minha bi sahmin mutuwa za ta ja takobi kori da baka ta ja ta buga maka kibiyan nan yake cha in tukhti'u yawman ta ja ta buga in tukhti'u yawman in ta ja yau ba ta same ka ba yace fa saufa tusibu a wata rana in ta ja ta buga samu ta zata kenan in baka mutu yanzu ba gobe zaka mutu in baka mutu gobe ba jibi zaka mutu in baka mutu jibi ba gata zaka mutu in baka mutu gatan ba dalle tabbas dai akwai wata rana da dole sai ka mutu kenan shine ma'ana in tukhdiu yawman fa saufa tusibu in ta kuskure maka yau to wata rana tabbas abin zai same ka malai ce yaqul muhammad ibn nadir al-harisi inna allah inna yake cewa ila allah ashku ula amali yace wallahi ni dai zuwa ga allah nake kai kukan tsawon gurace gurucen da nake da na rasa yanda zan yi su a cikin raina yace wa ila allah zuwa wa inda allah a wajen allah ne kuma ahtasibu nake neman azima ghaflati ira iya girman rakkana da nake da ina neman allah ya yaye mini wannan bala'in da nake ciki wannan shine maganganun malumai magabata akan abin da ya shahi shiryawa da irin matsayin su game da abin da ya shahi rayuwa da abin da ya shahi duniya duka abin da makaranta mun ga waɗannan bayan Allah ba su ɗauki duniya ba a wani matsayin kayan gabas da haka suka huta wa rayuwarsu suka yi rayuwa cikin nutsuwa kuma Allah ya sanya musu lisanan zikrin amal halshe na ambato ga waɗanda suka biyo bayan su can da annabi Ibrahim yake cewa waj'alni lisana sidqin fil akhirin ko ka sanya mun halshen ambato na kirkin za su biyo bayana to waɗannan bayan Allah sun yi ayyuka managarta kuma ga irin magangannin da suka yi da irin da suka ɗauki duniya mutum ya yi shekara 20 bai taɓa tsammanin cewa zai waye gari ba haka yake rayuwa kowane lokaci wani ya shekara 30 yana shiga masallaci in ya shigo in ya huta bai ya tsammanin zai sake shigowa masallacin nan haka suka rayu iya shekarun da Allah ya kadarta musu rayuwa a ciki yau ina suke ba sana kai ka ce ba a yi su ba tilka ummatul qad khalat amma abin da aka koyi akan su laha ma kasabat wa alaiha maktasaba aikin da suka aikata yana nan akan su haka mu ma yanda ake karanta labarin waɗannan mutanen kaga babu wani mutum ɗaya rayayye a cikin su wallahi haka za a zo a waye gari mu babu wani mutum ɗaya rayayye a cikin su sai an waye gari a garin da magarin wanda ya taba ganin ka ba wanda ya ganka ma wanda ya ganka ba babu shi ba ma kai ba haka za a yi wanda ta ce duniya kamar ajiyal ne tahiya ne ake in ka zo yanda ka zo inna babu kai da haka za ka tahi ka zama ta kuma babu kai lissahin abin da ka aikata ne kawai ke kanka Allah ya taimaka mana matashiya ta gaba malaka ta maratibun nas fi tulil amali wa qisarihi matakayyan mutane matsayin mutane fi tulil amali wajen dogon buri wa qisarihi da kuma takaita buri akwai wanda suna da buri mai tsawo akwai wanda kuma suna da takaita buri Imam al-Ghazali Allah ya rahama gare shi yake cewa i'lam anna an-nasa fi tulil amali yatafawatun ka sani cewa mutane game da abin da ya shahi gurace gurace yatafawatuna sun sha bamban wani yahi wani a cikin rayuwa akwai wanda za ka ga shi kawai duniyar ce ba gaba gadangadan akwai wanda kuma za ka ga yana ciza yana busawa wani kuma kawai lahira ce ba gaba to mutane tafawatu yace fa minhum daga cikin mutane man ya'malu baqa akwai wanda shi burin shi abin da yake gurata a rayuwar shi kawai albaqa'u shi kowane lokaci iyana daga wayashtahi zalika abadan kuma burin shi abin da yake kwadayi kowane lokaci shi dai ya rayu ya rayu ya rayu shine Allah yake cewa yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin ɗaya daga cikin su yana gurata ina ma a rayar da shi yayi shekara dubu yana so ya tsawon shekaru ya tsawon kwanaki a rayuwa bai shirya ya mutu ba wannan shine kaso na farko kuma shine mafi hatsari mal yace wa minhum daga cikin mutane man ya'malu baqa'a ila al-haram akwai wanda zai so yake guratar rayuwa ila al-haram har zuwa tsufa mal yace wa huwa aqsal umru alladhi shahadahu wa ra'ahu shine iya kololuwan al-umru alladhi shahadahu imana irin shekarun da yaga wasu sun yi wa ra'ahu irin shekarun da yaga wani yayi wani yayi shekara 120 a daga kai wani ai ba lahiya mura to shi ma gurin shi yana so ya tun daga kuruciyar nan tashi ya taka ya taka ya taka ya taka sai ya dire a wannan wajen akwai wanda shine tunanin su malaci huwa alladhi yuhibbu ad-dunya hubban shadida wannan mutumin yana son duniya so mai yawa so mai tsanani da haka duk ba wani alaman da zai nuna cewa a rika gane cewa ya tsufa yana kokarin kawar da shi duk wata alama wata hurhura ce ta hunto zai kokari ya sa mata yambo ya sa ta yi baki irin in ganshi daga ka ganshi in ka ga gashi zai ga abun ba haka nan bane ba
ko kuma misali gemun nashi zai kama gaba duk sahiyar Allah sai ya aske haban shi saboda kar a ce wani ka tsuha shi dai burin shi bayya so a ce ya tsuha li annahu yuhibbu ad-dunya hubban shadida yana son duniya kuma yana so ya ci gaba da wanzuwa haka nan ana haka ana tahiya ya ki barin gemun sai fatan jikin shi ta nuna cewa wannan mutumin ya dade a duniya tunda fatan za ta koma tana me tana nadewa nadewa za ta rike tana nadewa in ka kalle sai ga gaba ɗayan shi yayi yaba ko da bai da gemun daga an kalle shi an san tsoho ne to a cikin mutane akwai wanda shine wannan matakin su mataki na uku ma lake cewa minhum daga cikin mutane man ya'malu ila sanatin shi burin shi a rayuwa tunanin shi gaba ɗaya zuwa shekara mai zawa shine kawai burin shi zuwa shekara mai zawa yana ta tsare-tsare na shekara nan da wata biyu wata uku zan yi kaza an nai wane ne in yi wane ne ya tsara abubuwan shi gaba ɗaya amma shekara ɗaya zai tsara fala yashtaghilu bi tadbiri ma wara'aha baya bayyana shagaltar da kanshi game da tsara abin da zai wuce shekaran nan ɗaya fala yuqaddiru li nafsihi wujudan ba'da 'amin yakata fi 'amin qabil bayya qadarta wa rai shi cewa yana nan a shekara mai zawa to shi wannan dan dama ya yi wadancin da suka wuce mali yace wa minhum man ya'malu muddata sayfi aw shita akwai wanda shi kuma ya'malu gurin shi zai kai lokacin sanyi wani gurin shi zai kai lokacin zahi kaga Allah ba zai kai shekara ba kasar shekara ne daga fala yadkhiru fi sayfi siyaba shita a cikin zahi ba kuwan shi da shagaltuwa akan tara rigunan sanyi da wani bargon da in sanyi yazo zai ruhu a shi yanzu shi gurin shi kawai da wahala ya wuce lokacin zahin nan yace wala fi shita'i thiyaba sayfi ko kuma a cikin sanyi ya rika tanadin irin kaya marasa yauni wanda zai rika sawa lokacin zahi in yazo a shi ba ruwan shi da wannan malace wa minhum man yarji'u amaluhu ila yawmin wa layla akwai wanda shi kuma burin shi kawai bai wuce ba dare da yini 24 iya burin shi kenan yana ga da wahala tsallaka wannan kuma wannan mutanen duka an gansu a baya yace fala yasta'iddu illa linaharihi wa amma lilghadi fala fala yasta'iddu bayya kimsawa bayya ba fala yasta'iddu kimsa shi gaba daya yana takaita ne linaharihi game da wunin shi kawai don haka wa amma lilghadi fala shirin gobe a shi ba nashi bane ba ruwan shi shi a ran shi kawai da wahala ya wuce wannan wunin na yau mali ce kama qala ibn umar kamar da abdullahi ibn umar yake cewa idza asbahta idan kawayi gari fala tantaziril masa kakka jira yi wuni saboda la'alla wunin yazo kai baka nan wa idza amsayta in marece ta iske ka fala tantaziris sabah karka zauna zaman jira alaka tsakaninka da Allah ba alaka mai kyau ba saboda la'alla awayi gari kai kuma baka nan mali yace wa minhum man la yujawizu amaluhu sa'atan akwai wanda kuma shi gure shi gaba ɗaya baya wuce awa ɗaya gurin shi gaba ɗaya awa ɗaya ne wa minhum man la yuqaddiru al-baqa'a aidan sa'atan akwai wanda kuma bai kadarta cewa awa ɗayan ma zai yi daga cikin su kuma akwai man yakunu al-maut nusba 'alayhi mali yace akwai wanda shi kowane lokaci mutuwace yake gani kawai a gaban idan shi yanzu ma la'alla zai iya mutuwa ka annahu waqi'un bihi kai ka ce mutuwar ta sauko a gare shi fa huwa yantaziru kawai mutuwa yake jira malice wa hadha al-insanu huwa allazi yusalli salatan muwaddi'in wannan shine mutumin da duk sallar da zai salla ce irin salla ta mai yana ban kwana kamar ba zai ƙara yin wata salla bayan wannan sallar ba to wannan shine matakayyar mutane a bangaren da ya shahi gurace-gurace na rayuwa da aka yi al'aiti hali mutum ya rage guri a cikin rayuwa karka wahaltar da kanka abinda Allah ya kadarta maka shine za a yi abinda bai kadarta ba kuma duk yanda ka cika da zalama da hadama da dubbin maya za ka yi wallahi abin nan ba zai tabbata ba ka tsaya ka bautawa Allah karka yarda wani abu ya sha maka cika da yarda Allah subhanahu wa ta'ala sai malaka ce qisarul amali sahibuhu yubadiru ila al amali duk mutumin da yake da takaitaccen guri a rayuwa to zaka same shi yana kai kawo yana gauba wajen aikata ayyuka wanda suke managarta ne malice wa yazharu atharu qisarul amali yana bayyana alaman takaita guri a rayuwa fil mubadarati ila al amali a same ka kana kokarin zuwa aikata ayyuka managarta bakka cewa a sai gobe a sai jibi a sai gata a za a same ka duk inda ake aiki alheri to kai kuma wannan shine himma ka wannan shine kokarin ka ba ka yarda ka bata lokacinka a cikin wani abin da zai zamanto ba amfanin duniya ba amfanin lahira malai cewa kullu insanin yad'i annahu qasirul amal duk mutumin da yake da'awar cewa iya da takaitaccen guri malai cewa huwa kazib yace alhali wannan gurin nashi da yake a shekariya yake yace innama yazharu zalika bi a'malihi kenan in kace kana da takaitaccen guri sai a duba ayyukan da ka sayo gaba wasu irin ayyuka ne aikinka zai bayyana cewa kai daga sai kake haka nan ne ko kuma a kawai fadi ne kake kai baka da guri amma dai gurin ya cika maka rayuwa bi a'malihi kenan aikinka za a duba malai ce fa huwa ya'tani bi asbabin zaka samu dan adam yana kulawa yana bada hamzari akan wasu sabubba rubama la yahtaju ilaiha fi sanati la'alla wannan abun da yake tanadawa a yanzu anan da shekara guda ma bai da bukatar shi amma ya shagaltar da kanshi ya yi sallah a cikin jami'i yayi ƙarya yayi yaudara yayi duk abin da za a iya yi na rashin mutunci saboda ya mallaki wannan abun wannan abun kuma yayi imani da Allah anan da shekara mai zawa a cikin rayuwar shi bai bukatar wannan abun to wa maka garantin cewa za ka kai shekara wacce mai zawa ka zo ka saba da Allah ka yi ƙarya ka dauki abin da ba naka ba sai rabo maka mutan wannan malace fa yadullu zalika ala tuli amalihi wannan sai yake maka nuni akan dogon burin da yake da yace wa innama alamatu tawfiq ka sani cewa alamar dacewa a rayuwa an yakunal maut ya zamanto mutuwa ce nusbal ayn ita ce a gaban idanunka ita ka dasa kake kallo imana duk abin da zai sa misali yanzu mutumin da yake tuna mutuwa kaga ba zai yarda ba wani abu ya zo ya gitta mishi ya shiga cikin wata gafara ko mutuwa ta same shi a shi duk aikin da zai aikata abin da zai sa in yanzu ya mutu bai da matsala tsakanin shi da Allah subhanahu wataala to wannan shine alaman dacewa a rayuwa la yaghfalu anhu sa'atan bayya gafala bayya rafkana game da mutuwa wata sa'a daya wani dan lokaci takaitacce bai gafala kowane lokaci tunanin shi la'alla zan iya mutuwa a yanzu la'alla zan iya mutuwa a yanzu alaka ta tsakanin da mutane ta zama to alaka mai kyau alaka ta tsakanin da Allah subhanahu wataala zama to alaka mai kyau koda yanzu mutuwa za ta zo maka to a shirye kake to wannan ita ce rayuwar da ake so mutum mai imani ya kasance a kanta amma ya zamanto ka dauki abubuwa ka zuba a cikin rayuwa ka dauki gurace-gurace ka zuba a cikin rayuwa ka dauko dukiyar mutane ka zuba kai wane ne ka harhada abubuwan da ba sa haduwa kuma kana tsammani a sati mai zawwa zamu wanye zamu daidaita zamu warware la'alla kuma satin mai zawwa ya zo amma kai iko baka lakiyai malice la yaghfalu anhu sa'atan falyasta'id lilmaut alladhi yaridu alayhi fil waqt wajibi ne mutum ya shirya game da mutuwar da zata iya zo mushi fil waqti a yanzu mana ba wani lokaci ne sa ba a yanzu zata iya zo maka fa in aisha ila almasa'i in ka rayu zuwa marece shakara Allah ta'ala kama Allah godiya ala ta'atihi ta hanyar yin da'a ga Allah subhanahu wataala da ƙara kokari akan aikata ayyuka managarta sannan wa fariha bi annahu lam yudayyi naharahu marece ta iske ka yanzu kuma sai kai farin ciki akan cewa wancan lokacin naka da ya wuce na rana baka lalata shi a cikin aikin banza ba zaka yi farin ciki da wannan ka aikata abin da ya kamata yanzu kuma marece ta zo kama Allah godiya wata dama ta sake samuwa na aikata ayyukan da za su kara kusantar da kai ga Allah subhanahu wataala yace sannan kuma bal malai yace bari dai istawfa minhu hazzuhu bimana ka cika rabanka kenan kasonka ko kuma baki kira shi da suna dama da kake da ta karu sannan kuma waddakharahu li nafsihi ka tanadanta ba kanka wannan aiki wanda yake na alheri summa yasta'nifu mithlahu ila sabah malace kuma sai ka ci gaba da kwatankwacin abin da kai kinna irin na marece ila sabah zuwa sahiya yanzu sahiya ta iske ka aikata aikin da baka tsammani za ka yi marece sai Allah sa ka kai marece yanzu za ka yi horin ciki da kasancewar ranar da ta wuce baka bannatar da ita ba ka aikata abin da ya kamata kuma kana horin ciki yanzu marci ta same ka zaka aikata ayyuka managarta hallo haka zaka kai tsammanin la'alla zuwa da sahibanka nan in ka aikata abin da ya kamata in Allah ya kai ka sahiyar to he kai horin ciki da abin da ya wuce na baya na daren jiya na maraicen jiya sannan kuma sai ka san yanda zaka fuskanci yininka na wannan sahiyar da ka kai shi kuma a cikin me ya kamata ka aikata wanda zai kara kusanta ka ga Allah subhanahu wataala kina kai kamata kowane lokaci mu kasance a cikin rayuwa malace summa yasta'nifu sannan sai ka ci gaba mislahu ko tabbacin abin da kai ila subahi har zuwa sahiya yace wa hakaza iza asbaha haka kuma idan sahiya ta yi tsike ka shi ma kai kokarin aikata abin da ya kamata kuma kai farin ciki abin da ya wuce kai abin da ya kamata yanzu abin da zaka tunkara kuma zaka ƙara aikata ayyukan da za su ƙara kusantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala malace wala yatayassaru hadha wannan abin da ake ambatawa bai zamantowa sauƙaƙƙen abu yace illa liman farraga alqalba min alghadi sai mutumin da ya wanke zuciyar shi ya wohintar da zuciyar shi game da tunanin dole sai ya tara saboda gobe duk mutumin da ya zamanto wannan shine tunanin shi abin da ya himmantu da shi to wannan mutumin da wahala irin abin da aka ambata da abaya ya zamanto iya cikin su malike cewa wa ma yakunu fihi da abin da zai kasance a goben nan yace fa mislu hadha yace kaga misalin mutumin da zai yi kokarin aikata aikin da ya kamata a yanzu sannan ba ruwan shi da tunanin gobe in ta zo ita ma aikata abin da ya kamata fa mislu hadha in mata sa'ida malace in ya rayu afwan in ya mutu sa'ida wannan mutumin ya rabauta kenan dama a shirye yake yace wa in aisha irin wannan mutumin in kuma ya rayu har bai mutu ba yace surra zai yi farin ciki bi husni listi'dadi da ƙara kyautata kimsi sannan kuma walazzatil munajati da jin dadin ganawa da Allah subhanahu wataala ta hanyar sallace azumi ne karatun qur'ani qiyamul layl dukkan wani aiki managarci malace fal mautu lahu sa'adatun shi mutuwa a gare shi dacewa ce wal hayatu lahu mazidun rayuwa a gare shi ƙarin samun daraja ne a wajen Allah malace fal yakunil mautu ala balika ya miskin ya zamanto mutuwa ce a cikin ranka ya kai miskini saboda dukkan mutumin da yake da kai ba kowa bane ba bi mana in ba wannan mutuwa zaka rinka tunawa ba kana tanadi kana kimtsi kana kaza wallahi wannan rayuwar da kake rayuwa ce wanda ke ba wani fa'ida gare ta ba malace fa inna saira tahiya wa zuwa ga Allah hasun bika wani tahiya ne wanda yake kebancacce da kai tahiya kake hasisan bimana tahiya a cikin nutsuwa wanda kai da kanka baka san kana tahiya ba sai ka ji dab ka zo karshe saboda zuba kas ba wanda zai daga hannu ya ce kwana kaza mun saura ko awa kaza ta mun saura ko shekara kaza mun saura babu wannan daga kenan asairu tahiya zuwa ga Allah hasun bika wani abu ne wanda yake riskanka yana mamayanka wa anta ghafilun an nafsika kai kuma ka rafka game da kanka kana ta aikata abin da kaga dama malai ce wala allaka yana hoyuwa kad qarabtal manzila ka kusa dab da kaje masabkinka shine cikin kabari sannan kuma wa qata'tal masafata ka yanke tsaya tazaran wurin da aka baka rarar wajen da aka baka shekarun da aka baka la'allaka cinye su auyuka sun kare abin da saura bai takara kariya ba malai ce wala takunu kadhalikum wala takunu kadhalikum yake cewa illa wannan kuma abun baya izamantowa a gare ku illa bi mubadaratil amali abin da yake kanku shine ku gaggauta ayyuka managarta ibtinaman saboda ku ribauci li kulli nafasin game da dukkan wani ablalla nafas shine lunhwashi kenan dukkan lunhwashin da zaka yi umhilat fihi wanda aka maka jinkiri a cikin shi ya zamanto aikin alheri ne kake kokarin aikatawa lunhwashin yana zuwa kana daga kana sabkiya idan ka daga wani lokaci ba zaka sabke ba malike cewa wannan ita ce maganar da malaika anan mukassaran amma a takeice sai abu na gaba malike cewa as-sababu fi tulil amali wa ilaju sababin da yake ka dogon guri a rayuwa wa ilajuhu sannan kuma wasu hanyoyi ya kamata ka bi ka magance wannan dogon guri yace summa qala al-ghazali rahimahullahu ta'ala fi kitabihi ihya ulumuddin imam al-ghazali yake cewa a cikin littafin ihya ulumuddin yace i'lam ka sani anna tul al-amali lahu sababani duk mutumin da ka gani a cikin dogon guri sababi biyu ya kai shi zuwa ga wannan abu yace ahaduhuma ɗaya daga cikin su aljahlu jahilci jahili ne fitik bai san ba inda aka sa gaba shi yasa sai zaman to gure shi kawai ita ce duniya la yufakkiru illa an ad-dunya baya tunani sai aka abin da ya shafi duniya sannan wal akharu sababi na karshe na biyu yace hubbud dunya son duniya waɗannan ababen guda biyu jahilci da son duniya su suke dora dan adam tafarkin dogon gori ya jahilci shi wane ne me yasa aka halice shi kuma ina zai tahi an yi tahi kuma me zai biyo ba ya jahilci wannan kuma sannan abun da biyu da yazo ya auri zuciya shine son duniya shine so yake kawai samu duniya to malam zai bayani akan waɗannan abubuwan guda biyu sai yace amma hubbud dunya kaga son duniya yace fa huwa shine annahu idza anisa biha idan mutu ya rika zaman to anisa yana ɗebe kewa da duniya yana ji in dai yana rayi kawai ba matsala shine ɗebe kewa kenan yana jin duniya kawai ta mushi wa bi shahawatiha sannan kuma yana ɗebe kewa da sha'awa irin na duniya abinci ne abin sawa ne abin hawa ne gidan shiga ne mata ne wane ne ya zamanto sha'awa ta duniya walazzatiha haka kuma da jin daɗi irin na duniya sannan kuma wa ala'iquha sannan kuma da irin abubuwan da suke rataye da ita wannan duniyar sune ala'iq ay al-irtibatu biha wa hubbiha kenan karatayu da ita kam alƙale wa duniya malace idan ya zamanto dan adam yana jin haka yana jin duniyar nan ta mushi yace saqula ala qalbihi mufaraqatuha yace zai yauni akan zuciyar shi ba zai iya rabuwar duniya ba duk abinda zai sa ya samu duniya shine abinda zai aikata sai dauki makami ya kashe wani saboda ya samu wannan duniya me yasa saboda li annahu anisa anisa biha yana jin gamsuwa game da duniya malace famtana'a qalbuhu min al-fikri fil maut sai zaman to zuciyar shi bata iya tunani akan wani abu akan abin da shahi mutuwan nan shi tunanin shi kawai duniya ce yake cewa huwa alladhi huwa sababu faraqatiha wanda wannan abin shine sababin da yasa ya rabu da ita duniya wanda sababin da zai sa ya rabu da ita wannan sababin kuma iya nan akan shi yake tunani kawai yace wa kullu man kariha shay'an dafa'ahu an nafsihi wal insanu mashghufun bil amani al batila sanan malaka ta famtana a qalbuhu min al fikri fil maut sai zuciyar shi ta fasa tunanin mutuwa alladhi huwa wanda wannan son duniyar nan shine sababin mufaraqatiha rabuwa da ita duniya ko yana son ta ko baya son ta dole barin ta sai malaka wa kullu man kariha shay'an dukkan mutumin da ya kiyamace abu to dafa'ahu an nafsihi zaka tunkuɗe abin game da zuciyarka kenan in dai ka kiyamace duniya to bai kamata ka bar duniya ta auri zuciyarka ba wal insanu dan adam da kake gani malai yace mashghufun amamaye yake bil amani al batila game da gurace-gurace na banza zai ta tunanin banza fayutamanni aw fayatamanna nafsuhu yake cewa fayumanni nafsuhu abadan sai ya riƙa guratan wa zuciyar shi har abada bima yuwafiqu muradahu abinda yake daidai da tunanin shi sai zamanto fa yumanni nafsuhu abadan bima yuwafiqu muradahu sai ya riƙa guranta wa zuciyar shi har abada abinda zai yi daidai da abinda ita zuciyar take so sai ga in yi kaza sai zamanto daidai in yi kaza daidai in yi kaza daidai haka sai ta yi malai cewa innama yuwafiqu aw yuwafiqu muradahu albaqa'u fi dunya abinda zuciyar shi take raya mushi innama yuwafiqu abinda zai yi daidai da muraduhu tunanin dan adam ko kuma abinda zuciyar shi take so shine albaqa'u fi dunya shi dai ya za a yi da goma a duniya duk mutum wanda ya zamanto duniya ce a ran shi shi tunanin shi da irin abubuwan da zai kai yana kawo a kansu ya za a yi da dawwama a duniya kar ya mutu malai ce fala ya zalu ba zai gushe ba ya tawahhamu yana ta ruduwa yana shiga cikin ruku wa yuqaddiruhu fi nafsihi yana kadartawa zuciyar shi haka ai muna nan shekara mai zawa ta gaba ma muna nan ta gaban ta muna nan haka muna nan malai ke cewa wa yuqaddiruhu fi nafsihi wa yuqaddiru tawabi albaqa kuma yana bibiyan abubuwan da suke hade da wanzuwa a duniya so yake kawai shi duk abin da zai tabbatar da shi a duniya to shine zai rika nema a cikin rayuwa malai ya ce wa ma yahtaju ilaihi da abin da yake bukatuwa zuwa gare shi min malin na daga dukiya ne wa ahalin iyali ne wa darin gida ne wa asdiqain da abakai ne wa dawabin haka abin da ya shahi hawa wa sa'iri asbabid dunya da sauran abubuwan su suke taimakawa dan adam ya rayu sai zaman to wannan abubuwan akan su kadai ke tunani kudi iyali gida abakai abun hawa inda zai zauna da sauransu wannan shine kawai tunanin shi da haka yanzu shi me yake so yi rayuwa yake so yi sai zaman to banda waɗannan abubuwan ba abin da yake gani a gaban idan shi to malaka ta fa yasiru qalbuhu sai zaman to zuciyar shi akifan ta duqufa ala hadha alfikri akan wannan tunani yake ta mawqufan alaihi yayi tirs ya tsaya akan waɗannan abubuwan banda su bai da wani tunani a dalilin haka fayalhu an dhikril maut sai ya shagala game da ambaton mutuwa fala yuqaddiru qurbahu bai ya rika tunanin cewa mutuwa ta kusanto mishi malaka fa in khatara lahu fi ba'd al ahwali amru al maut koda zai bujuro a gare shi wasu lokuta abin da ya shahi mutuwa wal hajatu ila al isti'dad lahu koko buƙatuwa zuwa ga kimtsawa mutuwa sawwafa yanzu ya cikin tunanin gida dukiya iyalen shi abun hawan shi sai aka zo an kwatsam wani abu ya faru misali wani suna tare da shi sai ya mutu kaga dole zai yi summa nukisu ala ru'usihim ko ya dan yi kin yayi shiru kadan to yanzu in yayi wannan abun ya zo mishi ko me zai sawwafa sai ta aya ku sauran lokaci zamu gyara zuwa gaba insha Allah kahin muto ta zo dai bari dai an makare kaza to shikenan abu kaza kawai zamu prepare ya za a yi mushani da Allah sai zama to ne shine tunanin shi sawwafa sai ce ai saufa a gaba zan gyara malaka ta wa'adahu nafsu sai zuciyar shi ta rika mishi alƙawalin haka wa qala sai ya ce al ayyamu bayna yadayka ila an takbura hatta tatu ai akwai kwanaki a gaban ka kai ka matsa ma kanka ila an takbur har zuwa lokacin da zaka girma in matashi ne matashi ya ce sai ya rika annai aure na fasa kaza namiji ya faɗa haka ba su ta faɗa haka wani sallar kirki bayyayi sallar kirki batta kuma ta balaga sai aka ce ai sai ta yi aure a ila an akbura har sai lokacin da na girma summa atu sannan in tuba to zana cikin haka kai ya girma wa idza kabira in ya girma kuma malaka fa yaqulu sai ya ce ila an tasira shaykhan zuciyar sai ta ce haba ka salatijowa da ma duka ka salatijowa ne ka bari har ka kai ga salatijanta mana kai yanzu kana cikin kuruciyarka kana cikin shekarunka na farko ta me zaka zo ka takura wa kanka da yin addini sai ce ila an tasira shaykhan bar haka tsuha sai ka tare a masallaci ka zama ladan sai zuciyar shi ta rika raya mishi haka fa iza sara shaykhan yanzu in ya kai wannan matakin na latijo kuma kala sai ya ce ila an tufarriga min bina'i hadhad dar a yanzu a ci gaba ne har mu kare gina wannan gidan yanzu me mashruqin shi wannan gina gidan nan yanzu duk abin da zai kai shi abin da zai samu zuwa ga wannan abin sai ya ganta wannan abin halal ne ya halatta ba wani matsala a yanzu shi ai ina kokari ne so nake in samu an na gina to shikenan sai in komo sai in zauna to wannan shine tunanin da zuciyar dan adam ko kuma tunanin da shedan zai zo ya rika raya maka bayan kaza sai kaza bayan kaza sai kaza yake cewa wa imarata hadhihi dai'a kuma yazo ya ce maka sai na raya hadhihi dai'a wannan farfajiya ko kuma wannan garka ko wannan gonar so nake daga ta tashi in ta habbaka sai in koma gehe sai in zauna ko kuma kana cikin bulaguro sai ya ce maka autarji min hadhihi safara bari haka komo daga bulaguronka sai ka gyara kaza au tufarriga min tadbiri hadhal walad ko kuma a bari in ka gama kimtsa diyanka ka shirya su ka dora su kan hanya sai ka komo gehe sai ka bauta wa Allah bautar da ta kamata kai sallar da ta kamata da sauransu malaka cewa hadhal walad wa jihazihi wa tadbiri maskanin lahu ya za a shirya shi a gyara shi sannan kuma a gina mishi gidan da zai zauna au tafruga min qahri hadhal adu ko kuma idan ya zamanto akwai wani makiyinka a kusa sai ka rika ce a bari sai na murkushe wannan makiyin na ai so sai in komo sai in gyara a lokacin alaka tsakanin kaman shedan yana bude maka kohohi da yawa in yaro ne kai sai ce sai ka girma in ka girma sai ce maka sai ka tsuha in ka tso sai ce maka ai ga aiki kaza bari haka kare sai ka komo ka nutsu bari haka kare kaza sai ga mutun yayi retar ta makiyin ya koma geye kuma sai ya shiga wani sabon rikici la'alla ma a lokacin zai yi dossier sabo ya bude wani farti sabo kuma ya fara fafatawa shekarar shi 60 ko 65 ko 70 a duniya ya je can yayi ƙarya ya je can yayi ha'inci ya je can yayi yaudara ya je lokacin ya tsufa ya tsufa ya kai matakin da ya mai retar ta gwamnati ma ya matse shi ya jefa shi gehe mai wakin ya tsaya ya nutsu shedan ba zai bar shi daga nan kuma daga ya shiga ya za a samu matsayi kaza in ya samu matsayi kaza ya za a saci kaza in ya saci kaza ya za a yi gina kaza sai ya koma irin rayuwar da ya a baya gine-gine abun hawa tsumman sawa wane ne wane ne haka yana cikin haka har mutuwa za ta warce shi Allah kiyaye wannan shine hubbu dunya wannan shine son dunya wallahi mutun yi hankali da rayuwa karka shege karka sake ka shagala ya zamanto wannan rayuwar ta shagaltar da kai kawai banda duniya kai baka kallon komai kana cikin haka sai ka zo ka mutu kana mutuwa a fara rikici akan ka tun a wajen binne ka tun an fara tsara abubuwa wanda za su yi gado suna ta tunanin ainihin zan koki kaza ni zan mallaki kaza aka raba kaza gida na waje kaza namu ne da sauransu yana nan ne faruwa ba shi ba a makwantan baki'a na garin Madina aka samu ba hamata iska a cikin makwantai makullin da yake inda aka ajje dukiyar ko suke tsammanin wane doka ana tsammanin wane doka wajen maimaita magana abu ya zama tashi hankali ana nan ko kabarin ba a sa shi ba su zo suna can suna rikici a cikin makwantai Allah kiyaye Allah ka shagaltar da kanka ba kanka yaunin amsa tambayoyin abin da kai ma baka more shi ba ka zo kai ta tara kai ta tara kai ta tara baka yi abba ka ma kanka abin da ya kamata ba kana mutuwa ko ta wace hanya ka tara wannan dukiyar su magadanka halal ce hani'an mari a su ke tabbusu da Allah halal ce a wajen su kai kuma kana can kana musu tambaya Allah kiyaye kaba kanka wahala kawai ka rayu gurgurdo da Allah kowa da arzike shi ba ce kakka bar musu ba kakkai kaza kai abin da ya kamata gurgurdo hali kada ya shagaltar da kai game da Allah kada ya shagaltar da kai game da bautawa Allah bauta kyakkyawan bauta kada ya shagaltar da kai akan yi wa kanka tanadi kamar da mai wannan yake cewa laysal gharib ya ambata abiyat masu kare zuciya kana tsarkici yanzu ka hakariya kayi wane ne ka tara ka bar su kana barin su ita za ta auri wani wannan diyan naka zamanto masu hidima da durkusawa da gaida wannan mutumin da aka bari wanda shine ya zamanto uban su a yanzu in an yi sa a zama mutumin kirki da ragiya amma idan ya zamanto da man shi ma abin da ke kallon wannan dukiyar da ka tara ci ya zo ya ci arziki ba ka ake ba shine mafi abin da ke faruwa ka ta wahala ka tara ka bari ka ga bashin da ka bari ba a tunanin a tambaya a jiyaya wani din an san akwai bashi ma ce kawai kai ka jiyo ai ku gina baban ku masallaci ce me yasa da yana da rai bai gina ba wannan magana an faɗe ta a garin nan dan mi bai gina ma kanshi ina romo Allah kiyaye wallahi kama kanka kahin lokaci ya kare kuma tabbas karewa zai Malik ya cewa to wannan saufan nan a gaba zan gyara a sanni zan yi kaza sai shedan sai ya zo maka da ita wa wa'adahu nafsu wa qala ayya al ayyamu bayna yadayka ila an takbura hatta tatub afwan ina ne fala yazalu aw tafrugu ko kuma ka idasa min qahri hadha al aduwi ka rinjayi wannan makiyin naka allazi yashmur bika wanda yake dariya a gare ka makiyin ka ne kuma iya ma dariya yanzu bari aka karya shi ka kare da shi yanzu sai ka tuba ka gyara fala yazalu yusawwif wa yuakhir baka zaka gushe ba kana saufa a sannu a gaba wa yuakhir kana ta jinkirta tuba wala yakhudu fi shughlin baka shiga kai nutso cikin wani al'amari illa wa yata'allaqu bi itmami zalika shughl 10 ashghalin ukhra kana cikin abu daya wannan abun ba zai kare ba illa wa yata'allaqu bi itmamihi sai ya hadu da karewa wannan abun da kace sai na kare wasu abubuwa wani shughul din 10 ashghalin ukhra wani shagalin kuma guda goma irin shi kana cewa bari kare kaza kana kare kaza sai ka fada kaza kana kare kaza sai ka fada kaza haka zaka yi tai malice wa haka yake ta ala tadarruji shedan zai biyo maka hankali ya sabko da kai daga wannan matakin zuwa wannan matakin yu'akhiru yawman ba'da yawmin yana jinkirta maka rana bayan rana ya ce maka yau ya ce gobe in ka ce gobe ya ce jibi in ka ce jibi ya ce gada wa yufdi bihi shughlun shughulun ila shughulin kuma ya rika kwarara da kai yana kaika daga wannan haraka zuwa wannan haraka daga wannan haraka zuwa wannan haraka yace bal ila ashghalin kai zuwa shagulgula da yawa kana ce an ka kare kaza zaka koma gehe kai kaza kai kaza in ka kare kaza kuma sai sa kaza in ka kare kaza sai sa kaza sai ya rika nuna maka ai akwai lokaci kar ka bar rayuwarka tun yanzu sai ka walakanta in tara kai rika maka alqawlin talauci ash-shaytan ya'idukum al-faqra ya rika ce kakka bari kai abu kaza saboda ka ƙara tarawa ba ka sani ba la'alla rayuwa ta yi tsawo a gare ka talauci mamaye ka ka wahala yanzu yi aikin kana cikin haka kahin ka kai inda kake tsammanin zaka kai sai ka mutu malam ce wa hakaza ala tadarruj yu'akhiru yawman ba'da yawmin wa yufdi bihi shughlun ila bihi shughlun ila shughlin yace bal ila ashghalin ila an takhtifahu al-maniyya har zuwa lokacin da mutuwa za ta doke ka dan za ta doke ka fi waqtin aw wani lokacin da la yahtasibuhu kai baka tsammanin haka fa taqulu inda zalika hasratan sai da damanka da kai cinka sai ya tsawaita tsawaitan da kuma Allah bai da wani iyaka idan baka aikata alheri ba kamar duniya kaga ai maganan kaico da maganan nadama da maganan asara kuma sai yanda hali bada wa aktsaru ahli an-nar malaci mafi yawancin ƴan wuta yace siya'uhum shaqa'uhum siya'uhum ay mana shaqa'uhum siyata ƴan wuta min saufa asalin shi daga saufa ne kaga gobe in an jima zan jibi zan yi wannan shi ya kai ƴan wuta zuwa ga shiga halin da suka shiga haka kai mutun yi hankali muna raye da hankalinka da kominka kai kokari ka gyara tun yanzu ba sai gobe ba ka gyara tun yanzu wasu abubuwa ka aikata ba daidai ba kakka bari lokaci ya ja ina fila raka'a guda biyu daga hannuka roki Allah ya ubangiji abubuwa da na aikata Allah ka gafarta mini Allah zai yahe maka kar ka ce a bari he na koma gida zan yi kaza a annan zai ware ne zan yi kaza a gobe na yi a jibi ne ba a gobe ne ba a komi ba aikin gwamnati ba komi ina zaman a gida sai in yi la'allan gobe ta kai makana malai ce wa ma ahsanu qawlu yahya me ya kai kyawun maganan yahya ibn mu'adh ar-razi rahimahullahu hina qala ad-dunya khamru shaytan ce duniya da kuke gani giyar shaytan ce man sakira minha duk mutumin da yayi su da ita lam yafiq har abada ba zai warsake ba illa fi sukril maut sukr ne anan fi sukril maut ba inda zai warsake sai a cikin magagi na mutuwa a lokacin da yazo mutuwa sai rika rabbi laula akhartani a lokacin ne tukun zai warsake warsaken kuma da battar amwani ko najiman ya ta mai nadama mal khasirin kuma zai kasance tare da taba daka mutun yi hankali da duniya giyar shedanci Allah ya taimake mu da abin da ya kamata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يسر ولا تعسر اللهم هون علينا مصائب الدنيا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله